أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabuwa tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda da taimakon shi ne ya sa za mu ci gaba da karatunmu na arba'unan nawawi bayan ɗan wani lokaci wanda mun ɗan tsaya bumi ba satuttuka bumi ba karatun nan ya kai sati huɗu na ibo wajen sai wata guda kenan. Da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, yau dai zan yi istinafi kan karatun, kuma wannan shi ne ke na darasinmu na biyar a cikin wannan littafin. Kuma zan mu tashi kan hadisi na shida, wanda yau muna 28 ga wata na 7 miladiya 2021, wanda ya daidai da 18 ga watan Zulhijja, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 442. Insha Allah dai hadisin da muka tsaya akan shi darasin mu na hudu shine hadisi na biyar, hadisi na ummul mu'minin ummi Abdullah Aisha radiyallahu anha qalat, inda ta kawo mana Aisha radiya Allah ta tabbata gare ta, ta kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wa fi riwayatin li muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, wato duk wanda yazo da wani abu wanda ya kirkira shi a cikin wannan addini wanda baya cikin wannan addinin, to za a maida mishi wannan aiki nashi. Haka kuma a riwaya ta muslim annabi yake cewa man amila amalan, wato duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba shi bane ba cikin ayyukanmu, cikin al'amuranmu na addini, to zai koma wannan aikin zai koma kanshi. Wannan yake nuna mana kamar yadda muka gani irin munin bid'a ya zamanto mutum ya yi kirkire a cikin abin da ya shafi addini, ya kirkira abin da ya shafi wani abu ya ce addini, to duk yanda kake ganin abin kyakkyawa ne to addini ba zai karba ba. Kamar yadda muka gani tun hadisi na farko innamal a'malu binniyat, cewa ayyuka kayan su karbu suna da wasu sharuɗa. Sharadi na farko shine al-ikhlas, kayi shi dan Allah, wanda hadisi na farko a cikin wannan littafin shi yake nuna mana haka, yin aiki dan Allah. Sannan wannan zai nuna mana wannan hadisi na biyar shine yake nuna mana akan mutaba'a, yin abun akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Wato duk yanda zaka yi shi indai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai ba shi, to wannan zai zamanto abun ba za a karbe shi ba. Kamar yanda magana ta Fudail bin Iyad yake wadi al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wato aiki idan ya zamanto khalis ne kai shi a tsarkake dan Allah amma baka yi shi ba sawaban a daidai yanda yake kan sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu yace ba za a karbe shi ba. Haka zalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, idan ya kasance aikin daidai ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi sallah ce ka karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama, haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi, to amma bai zamanto baka yi shi khalis dan Allah, to shi ma ba za a karba ba. Yaushe ne aiki zai karbu? Shine hatta ya kuna khalisa sawaba, har sai ya zamanto aiki ne kayi shi khalis ne, kayi shi ka tsarkake duk wasu abubuwa kayi shi dan Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma kayi shi akan karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam. Kina wannan hadisi na biyar yana nuna mana kan duk aikin da zaka yi indai ba akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kayi shi ba, to ba aiki ne ba wanda za a karbe shi ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana muwafaqa. Hadisi na shida kenan zan mu tashi insha Allah. Malam yace al hadisu sadis an abi abdullah an nu'man bin bashir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم wato wannan hadisi na shidda malam Imam An-Nawawi da ya kawo mana shi a cikin wannan litafi shine hadisi daga Abi Abdullah wanda mun gani al-kunya tun daga Ummu Abdullah tun daga hadisi na farko ana hadisi na biyu ko na farko Abu Hafs wata al-kunya ce ta Umar baban Zaki muka zo al-kunya ta Aisha Ummu Abdullah uwar Abdullahi nan kuma al-kunya ta An-Nu'man bin Bashir ita ce Abi Abdullah wato baban Abdullah wanda kuma al-kunya mutum yana iya sama hatta da kamar yadda muka ce hatta da idan bakka da ma har me bakka da da kana iya ka sama su ka samu suna wanda zaka sama kanka shine al-kunya ka wanda kana da burin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da da ka samu shi wannan suna sannan kuma ita al-kunya mutum yana sa ta ne akan dan shi na farko mafi yawa kamar yadda ya tabbata wani ya ji wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alkunya Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ce alkunya kai yace eh yace yan shi nawa yace idan me yasa bai samu ba alkunya shi akan dan shi na farko akan danka na farko kenan ya zamanto ita ce alkunya ka a ringa kiranta da shi kenan wannan ita ce alkunya An-Nu'man bin Bashir An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma yarda Allah ta tabbata a gare su su biyu mafi yawa a hadisi za ku gani wani waje ya zo radiyallahu anhu wani waje radiyallahu anhuma kenan nan ma fa'ida ce wanda ya kamata mu rike cewa idan ya zo radiyallahu anhu bi ma'ana shi sahabin kadai banda baban shi wato kenan bi ma'ana shi ne kadai ya musulunta shi kadai yake cikin addinin musulunci idan kuma ya zo radiyallahu anhuma wannan yake nuna mana da shi da baban shi duka musulmi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su qala yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji annabi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal halala bayyinun lalle halal a bayyana dake wato abu wanda yake halal ne a bayyane yake kai kanka ga san wannan halal ne wannan ba halal bane ba kamar yadda yace wa innal harama bayyin yanzu misali in muka dauki abinci kowa ya san shinkawa da miya halal kowa ya san yaje ya sha hura halal kowa ya san ya ci kayan itace tuffa mangoro waye halal ne to halal a bayyane take babu wani abu wanda zai zo wannan in muka yi ce maka sa maka wata shakka cewa wannan ba halal bane ba shi yasa kuma yace wa innal harama bayyinun haka kuma haram a bayyane take haram ka sani sare baka kama ba alade kace haramun babu matuwa ka san haramun ne haramun jaki baka je ka kama jaki ka san haramun kinan duk wasu abubuwa wanda a bayyane suke shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗi mana cewa halal fa a bayyane take haka haram ita ma a bayyane take sai yace mine wa bainahuma umurun mushtabihat wato tsakankanin su ita da halal da haram akwai wasu abubuwa wanda suke masu rikitarwa wasu wasu abubuwa wanda suke maka kama wato su ba halal ba kace halal ne ko haram ne ka rasa ma kai mene kamar misali sabanin malamai da yake akan cin naman doki wasu sun ce a naman doki bai halatta ba a ci wasu sun ce halal ne ko da ke a magana masu irin jayi halal ne naman doki a ci amma dai mutum in ya zo mishi zaka gani kamar shubaha ce zaka zo maka baka sani ba halal ne ko haram ne misali hatta da kare wasu malamai suka gani makruhi ne a ci wasu sun gani haram ne mun dauka haram ne a ci amma dai wannan kamar misali wata shubaha ce ko kuma misali irin misalin da ake badawa cewa kai ne ka zo kana dafa dankali lala kana wani yana dafa alade a tukunya sai ka dauko dankalin ka ka dora siracin ya dafa ma dankali ban sani ba ko an gani siracin ya dawa ma dankali siracin da buwar da naman alade wannan in me ba ko rasu ake tsakon sai dafa ma dankalinka to wasu suka ce to halal ne wannan ko haram wani abu na da wannan kenan kaga wannan abu kamar wani abu ne wanda yake mutashabi shi wannan abu asalin shi halal ne kace dankali to amma da yazo da wannan abin to kai ya fara sama shakka cewa kaza da kaza da kaza kenan ya kaje ka gani eh malamai su bambance maka cewa wannan halal ne wannan haram ne irin wannan su ne tunda yanzu ba kai ji ba innal halala bayyinun ba kai ji wani ya kiraye malam ya kiraye wani malami ya ce assalamu alaikum malam da Allah muke tambaya wai mutun ya halatta ya shahura baiwa gaskiya baiwa ko kuma assalamu alaikum malam wai yanzu na iya shan giya kowa sani haram ne kowa ya sani wannan halal to amma dai wannan misali sai ka tambaya malam naji wallahi sabani kan cewa kaza da kaza shin ya halatta a ci naman doki shin ya halatta ga dankali na yi kaza ya halatta in ci ko kuma bai halatta ba kenan wannan su abubuwa ne masu kama da juna shi yasa yace la ya'lamu hunna kaseerun minan nas nan fadar da ce yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la ya'lamu hunna kaseerun minan nas ai ba'dun nas inda a ce mutane da yawa ba su san su ba wannan yake nuna cewa ba da yawa ba gabaki ɗaya wanda suke gabaki ɗaya kowa bai san su ba eh kadan inda kadan ne wanda suka san su cewa za a yi a larabcin cewa za a yi la ya'lamu hunna aktsarun nas amma kaseerun minan nas wato da yawa daga cikin mutane wasu ba su san wannan abubuwan wanda suke rikitarwa kenan dole sai sun je sun tambayi malamai wanda suke malamai masana wanda zasu sanar da su kan wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqadis faman ittaqa shubuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi to duk wanda yaji tsoron ya fada ma irin wannan abubuwa na abin da ya shahi shubuhan wannan kenan kamar yanda yake wa bainahuma umurun mushtabihat wannan abubuwa masu rikitarwa duk wanda yaji tsoron ya fada musu to hakika ya kokuta da addini shi wa irdihi da mutunci shi ka kokuta da irdinka mutunci saboda addini musulunci addini ne wanda yazo ya kare mana mutunci addini ne wanda kana addini ka kare mutuncinka misali ka kokuta daga mutuncinka misali kai ne kowa ya san ka a wannan unguwa an san ƴan gidanku an san kowa da kowa na gidanku sai aka san ka kai da wata kaumar ka da an san ta ka goye ta saman moto kun huta wani ya maka zargin wani abu to misali sai aka ganka da wata wadda an san ta dai ga ta nan a gari kowa ya san ta wacce wasai a hankali aka ganta ka dauke ta a moto kai sai duk wanda ya ganka sai subhanallahi wani sai da ka zai anan lafiya ya sabke ka kenan kaga wannan in kuma ba sai da ka ba kenan wannan zai taba maka mutuncinka zai taba maka mutuncinka wanda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye shi da safiya matar shi sai wasu sahabbai al-ansar suka zo gucewa sai da suka ga annabi suka gaggauta suka annabi ya ce ala rasulukuma ku saurara ku zo ya kira wasu ya ce wannan safiya ce matata saboda ya kubutar da irin shi da mutuncin shi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan mai ma zargiya ne ce a ce dan yajiri li ibn adam majratam wato shi shedan yanda yake gudu yanda kaga jini yana gudu a jikin mutum haka shedan yake gudu a jikin sai je ya raya maka wani abu kenan da ya kira su ya gaya musu ya kubuta da mutunci a kai yanzu in ce a kai kowa ya san wannan kanwa ta ce misali ka zo daga wani gari babu wanda ya san ta a wannan karce duka in gidan mu an san su kawai ta zo ba kuwa ce ba kan ta zo kawai na goye ta kanwa ta ce a mutane su sanar a gidan su ke a kakkace ba ruwan ka kawai kowa ya ce wani abu ai kanwa ta ce Allah ya sani eh Allah ya sani amma dai mutunci saboda su al'umma wanda kuke rayuwa da su a yau in ka mutu su ne shirin Allah a ban kasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune aka zo da wata gawa ana gucewa ana cewa kai wane ne kai mun rabu da sharri kaza da kaza alhamdulillah an rabu da sharri wane shikenan an huta annabi ya ce wajabat wato ya wajaba wannan abubuwan duk da ake faɗi sharri ne aka rabu da shi zai je can ya suke sharri da haka wani yazo ana yaban shi ana wani kai mutumin kirki ne wani kai Allah gafarta mishi annabi ya ce wajabat kenan wannan bayin Allah a shedu ne a ban kasa kada ya zamanto duk yanda zaka yi kai ka kare kanka da mutuncinka akan abin da ya shafi addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman ittaqa shubuhat duk wanda ya kauce ma wannan shubuhohi ya ji tsoron ya fada su to faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi to ya kubutar da addinin shi haka kuma da mutuncin shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama he yace wa man waqa'a fi shubuhat to kuma duk wanda ya fada ma wannan shubha to annabi yace waqa'a fil haram to ya fada ma haram wato wannan shubha ce kaga san wannan abu shubha ne malamai suna da magana guda biyu anan Imam An-Nawawi yake cewa faqad waqa'a fil haram ai ya zamanto ya fada cikin haram innan hali yana tunanin abun ba haram bane ba kana tunanin abun ba haram bane a halin ne kaza da kaza kawai kace kai kawai ba haram bane bari in je baka nemi ba istifsari sha wajen malamai baka nemi ba wajen malamai tambaya kinan malamai suka ce to ya fada ma haram wannan abu ko kuma ya zamanto bi ma'ana qaraba lil haram ya kusanci haram a wata fada da babu malamai amma dai abin da ya dace mutum ya nisanta shine ya nisanci abin da yake shubha hadda zai mutu ya bayyana akan shi ba shubha bane ya bayyana akan shi halalin shi ne ko kuma haramin shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada misali yake cewa karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi wato kaman makiyayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yake kiwo a bakin iyaka gona misali yushiku ai ya kusa ya fada cikin wannan iyaka iyakar gona mafi yawa ba a rike ba take ka zo da dabbobi dabbobi nawa gare ka ka zo da su bakin iyakar gona kana kiwo kaga akwai tsammanin ka drobendi person awakanka su shiga su dauki su ci abin da ba nasu ba kenan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ta misali kamar abin da ya shafi shubha kamar kai ne ka zo kamar misalin ra'i ne makiyayi wanda yake kiwo bakin iyaka wanda ya kusa ya fada ma wannan iyakar da yake kiwo bakin ta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna li kulli malakin hima ku saurara lalle kowani sarki yana da iyaka wato kowani sarki akwai wurin da haddade yace wannan iyakar sarki ce kamar misali a da za ku gani akwai irin daji haka sarakai ne suke ne su suke wannan na sarki ne a musulunci akwai shi amma dai wannan musulunci shi yane ne yake sarki ko shugaba zai keɓe wani waje daji babba ya zamanto akwai ciyawa akwai komi wannan gama an yi bai zarban shi ne wani baitul mal ne na ƙasa sai dai ya zamanto idan an yi yunwa dabbobi suna da yunwa ba wanda yake shiga dabbobi suna da yunwa sai a rinda taimakawa mara ƙarfi wanda ba su iya sayan ciyawa sai a rinda sa dabbobinsu da kamar da makamancin haka to wannan iyaka kowane sarki yana da iyakar shi to iyaka Allah ya tabbace ce sai ya ce ala wa inna himallahi maharimahu to wato iyaka Allah ita ce abinda Allah subhanahu wataala ya haramta da abinda Allah subhanahu wataala ya haramta to wannan iyaka ce Allah subhanahu wataala ya sa maka kada ka je ka yi irtikabin shi kada ka je ka fada ma wannan abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya haramta shi wanda ayoyi da yawa suna nan tilka hududullahi tilka wannan iyakar Allah ce fala ta'taduha fala taqrabuha duka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi kenan wannan yana nuna mana duk iyaka sarki ma yana da iyaka to iyaka Allah shi kuma abinda Allah ya haramta dan ya ce mana innal halala bayyin halala bayyana take to iyaka Allah ce wannan halal ne to ka tsaya halal din ka tsaya ka dauki abinda aka halitta maka wal harama bayyin haka haram a bayyana take wannan haram ne kada ka je ka keta al-hurma kada ka je ka keta abinda Allah subhanahu wataala ya haramta maka ka je ka fada kan shi na'am masu giya akwai ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin khamr dukkan abin da ya zamanto yana sa maye to giya ce hukuncin shi hukuncin giya ne wato hadda da irin abubuwan da zaka ba akwai ba wannan me yake ce mishi magani wannan adi da ake sha a yi shi na rashin lahiya mutum ya zo ya yi doze ya sha da yawa ya yi wannan shi to ya koma giya haramu kunci shi hukunci giya duk abin da zai zama to ya saba ma ya sa ka shiga maye to wannan khamr ne haramun ne me yake yi
yana sa
abi sama inda sama yayi ba wannan bane baya shi ba cikin shubha akwai irin abubuwa wanda kamar ba shubha bane ba kamar yanzu misali kowa san shayi halal to amma in ka zo kana gaji in ka sha shayi ya kake ka ina jin kurai ai ba ka ce ba wannan akwai wani wannan a cikin shi wani sinadari wani maganin gajiya ne da wasu abubuwa dai wanda ba suke wannan din ka tramol asalin shi magani wanda a likita dai ma zai ce ma ya je ka sha tramol to amma dai daga baya kuma ban san bakari ne aka kara mishi ko kuma ya zama to an wannan eh to duka kamar ka'idar da zaka akwai abubuwan da ba mutashabihat bane ba idan ka gane hakikanin su ka dauki ka'ida da addini addini ya karanta da kai sai ka gani ka gane cewa wannan abu ba bai cikin mutashabih amma akwai wanda kai kanka ka san mutashabih ne yaro ko kuma kai in yaro za a kanka kana tunani yana da shubha akwai wannan a cikin shi tunan ka je ka nima wajen wasu wanda suka san hakikanin abin sai su maka bayani kai shi in abin da ya shafi magani ne kana iya kaje ka iske likitoci su ma bayanin shi saboda fasalu Allah ya ce fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamu baka zo ba abin da ya shafi likita tabbas likitan ci ne to sai kaje ka iske malam tana yiwa malam shi bai san ba hakikanin abubuwan yayi sai dai shi ma in ya tambayo da wani mai likita ya gani mishi shi sai ya dora hukunci akan wannan tunda kai ka san kamar yadda a cikin abin da ya shafi qawaid na fiqhiyya abin da ya shafi maqasid shari'a zaka gani dai ka san hakikanin abu to kun zaka yi hukunci akan shi idan baka san ba hakikanin shi duk hukuncin da ka dora akan shi hukunci ne ba ta ce kamar yadda da corona ta zo duka aka yi ta hukunci kaza da kaza da kaza da kaza to su likitocin kansu ba su san ba ma me ce corona yau a ce tana tashi gobe a ce ba ta tashi ta je wajen wani gobe a ce distance kaza a ce wanke hannun da kuke duka aikin banza ne to kaga duk hukuncin da za a dora kenan ba hukunci bane ba wanda yake tsayayye akan shari'a to sai dai ijtihadi na malamai da suke Allah subhanahu wataala ya datar da mu ala wa inna lillahi wa inna ilaihi maharimuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara lalle iyakar Allah shine abinda Allah subhanahu wataala wato ya haramta kenan abinda yake wajibi akan mutum shine ya wajabta akan shi ya kiyaye wannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta ya kuma kubuta daga wannan shubha ce ka barta saboda can an ce man waqa'a fi shubhat waqa'a fil haram duk wanda ya fada ma shubha to ya fada ma haram ko ma baka fada ma ba haram in tsantsa kamar yadda wasu malamai suka ce ka kusanci jiwa ka fada ma haram to gwanda ka nisance shi shi daman abu addini ka bar wanda yake mutashabi akan ka kama wanda bayya mutashabi akan ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha lalle a cikin jiki akwai wata tsoka wanda mudgha mun ganta a can hadisi na shidda ne hadisi na hudugo inna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman mudgha thumma yakunu 'alaqa thumma yakunu mudgha wato mudgha ana nihin tsoka annabi yace lalle a cikin jiki akwai wata tsoka wato wata guntuwar tsoka idza salahat salaha aljasad kullu idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ko ta lalace wato fasada aljasad kullu to dukkan jikin ya lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa hiya alqalb wannan guntuwar tsokar da aka ce akwai ta a cikin jiki ita ce zuciya wato wannan yana nuna mana girman zuciya a cikin jikin dan adam wanda yana daga cikin girmanta ita kadai idan ta gyaru to dukkan jikin ka ya gyaru ita kadai idan ta lalace to dukkan jikin ka ya lalace wanda kuma zuciya ita ce komai na dan adam matakar zuciyarka shi yasa misali ake cewa idan kai zinubi za a maka wani tashi a cikin zuciyarka tun tana fara kal misali tashin yana zawwa in baka tuba ba zai zamanto ya yana nan ka ƙara yi yazo ka ƙara yi yazo ka ƙara yi yazo har ya zamanto ta koma baki in ka zamanto kuma ta koma baki shikenan batta jin kira kawai sai dai in Allah subhanahu wataala ya taimake ka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa can sun maqasat qulubuhum min ba'di fahiya kal ijara aw ashadu qaswa wato zuciyarsu ta zamanto ta kekashe
ta zama to kamar dutse ko kuma ma ta hi dutse ma to kai yanzu ka zan sare dutse yanda yake duk yayi tauri to bata jin kira wa'azi yazo bai shiga amma ya zama to zuciya ka kullun ta zama to zuciya ce wanda take tafsassa zuciya ce wanda take a sarkake zuciya ce wanda take bahira sai zama to duka rayuwarka ta zama to ta samu istiqrari ta samu daidaituwa kana tafiya akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya karantar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisi da ko kuma addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ko ala ta'atik wato ya mai jujjuya zukata wato ka tabbatar da zuciyar mu akan addinin saboda zuciyoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna tsakankanin yatsotsin ubangiji yukallibuha haythu yasha Allah subhanahu wataala yana juya ta yanda ya ga dama kai tsaye mutum idan ko gani yau musulmi ne gobe kafiri ko da sai musulmi da mai ta kafiri zuciyar shi ta juya shi yasa dole ka nemi ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan wannan addini har sai ka iske shi ya zamanto zuciyarka ta tabbatu akan wannan addini akan wannan shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har sai lokacin da ka samu liƙa'i ka samu gamuwa da Allah subhanahu wataala idan shine idan zuciya ta gyaru to zuciya to komai ya gyaru a cikin dan adam haka kuma idan ya zamanto ta lalace to komai ya lalace a cikin jikin dan adam wannan hadisi kenan gashi nan rawahul bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka rawaito mana wannan hadisin kenan hadisi ne sahihi wanda an-Nu'man bin Bashir shine ya rawaito mana Nu'man kuma ya kasance yana daga cikin wanda ake cewa sayyaru sahaba wato yara na yaran sahabbai wanda shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da shekara 8 wanda yana daga cikin nuna malaman hadisi da suke nuna cewa ana amsar ruwaya daga wajen yaro idan ya kiyaye abin da ya harrace yana yarinta inda yana da tamyiz wato yana da rushud mutum ne kiyaye saboda yaro akwai yaro wanda yake babba akwai yaro wanda yaro ne zaka gani tun yana karami amma yana kiyaye wasu abubuwa yana harracewa to wannan annoman ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara 8 da ya girma ya bada wannan labarin wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce kenan ana karba ruwaya ta hadisi daga yaro idan ya bada labarin shi a lokacin da ya girma ya bada hadisin ko kuma mutum wanda yake kagori idan ya saurari hadisi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta in ya bada labari to wannan shi ma ana karba wannan insha amma bancin ya musulunta akan in ya musulunta to in ya bada labarin wannan ana karba amma dai bai yiwuwa yana kawo rucin shi so ya bada labari a karba ba za a wannan kenan wannan hadisi ma ne ya kawo mana yana mana bayani akan cewa abubuwa sun na shari'a sun kasu akwai wanda suke halal akwai wanda suke haram akwai kuma wanda suke tsakankani wanda suke mutashabi ake ce musu wanda kuma yana daga cikin mutashabi wanda mutane da yawa ba su san su ba amma ba mafi yawan mutane gabaki ɗaya babu wanda ya san su a'a akwai malamai الراسخون في العلم وان سوسنسن وان ابوبون سو زاسو بايني مكا بايني مكا سو كما yake nuna mana wannan hadisin cewa mutun ya nisanci abin da yake shubha abin da yake shubha ka nisance shi kada ka fada kan shi saboda kaje ka fada akan abin da yake haramun ne kaje ka saba ma Allah subhanahu wataala sannan kuma yana nuna mana iyakar Allah shine abin da Allah subhanahu wataala ya haramta kada Allah ya haramta abu bawa yaje ya irtika bai shi yayi matukar kokarin kiyayewa didda me ake cewa rayuwa ta dan adam dole ne mun dan adam sai yayi zunubi dole ne sai ya saba ma Allah subhanahu wataala to amma dai ya zamanto kana saba ma Allah subhanahu wataala ka gaggauta tuba saboda ko tuba abu da take har sai lokacin da rana ta fito daga yamma wanda kuma Allah subhanahu wataala yana son bawon shi idan yayi zunubi ya je ya yi tuba wanda yana daga cikin tuba farin cikin da Allah subhanahu wataala yake idan ya ga bawon shi ya tuba ya yi farin cikin da mutumin da yake sahara kayan shi sun bace ko ni ya rasa yana jiran mutuwa sai ya ga abubuwan shi sun dawo wanda Allah subhanahu wataala yana son bayin shi duka wannan ni'ima ce wanda Allah subhanahu wataala yayi mana annan kuma a cikin hadisin zan mu dauki irin yanda النبي صلى الله عليه وسلم يكي كرنتد صحابي
kamar yadda muka gansu can cikin hadisi na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sai mini sai ba mu misali sai yace kamar kana dan yi ƙara bayani bayyana mana haka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqashuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya baka bayanin to iyakokin da ake so ka gane menene da take je ka faɗa sai yake baka misali kan ra'iyara haula al-jama dan ka ƙara baye ƙara fahimta kenan wannan yake nuna mana irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai shi irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da salo wajen yin da'awa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da a cikin wannan sannan kuma a cikin wannan hadisin zan mu dauki irin matsayin zuciya wanda ita kadai take representan shi gaba ki da wanda idan ta gyaru gaba ki da shi ya gyaru idan kuma ta lalace haka kuma da lalacewar ta jiki gaba ki da shi ma zai lalace Allah subhanahu wataala ya shirye da mu kuma ya wanke zuciyarmu ya sa ta zama to zuciya ce wadda take saliha dan jikin mu gaba ki da ya gyaru hadisi na gaba hadisu sabi الحديث السابع حديث نبوي ما لقيته أن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم wato wannan hadisi ya zo mana daga Abi Ruqayya malam ya kawo shi hadisi na bakwai waye Abi Ruqayya nan ma kun ga alkuniya ce tunda muka wara sai yanzu muka samu mai alkuniya da sunan mace tunda can Abu Hafsin Ummi Abdullahi Abu Abi Abdullah sai nan kuma Abi Ruqayya baban Ruqayya waye baban Ruqayya Tamim bin Aws bin Dari Tamim dan Aws ad-Dari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa addinun nasiha addini nasihai addini nasihai me yake nufi da addini nasiha sai annabi yace sai sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce kulna liman ya rasulullah wato ga waye ke nasiha annabi sai yace qala lillahi wato addini nasiha ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wali kitabihi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wali rasulihi haka da manzan Allah subhanahu wa ta'ala wali a'immati muslimina da kuma shuwagabannin muslimi wa ammatihim da kuma sauran mutane gabaki daya to wannan shine gundaran hadisin da malam ya kawo rawahu muslim ya rawaito shi to mu dawo malam yace addini nasiha me yake yi da addini nasiha wato addini abu ne wanda yake tsabtacacce addini abu ne wanda yake kyakkyawa addini abu ne wanda yake khalis ne ikhlasi dole a cikin addini a same mutun da shi shi yasa sahabbai da suka tambaya annabi suka ce kunna liman sai dan warko yace qala lillahi ya zai zamanto addini nasiha ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto kana girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto tauhidinka da zaka yi Allah ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala ka sarkake Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi sarkaku da sifofin shi gabaki daya da duk wata kamala ka danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ta tabbata a Qur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan ka sarkake Allah da dukkan wasu abubuwa wanda suke na shirkiyat abu wanda yake na gama bauta Allah ne da wani ka zamanto ka nisanta da dukkan wannan abu duk wani abu wanda za a danganta shi ga Allah ya zamanto naqsi ne ya zamanto wani abu ne wanda an tauye wani abu na haƙin Allah subhanahu wataala ya zamanto ka kubuta daga su to wannan shine kai nasiha ya zamanto ga Allah subhanahu wataala wato addinin nasiha kulna liman qala lillahi walqiyami sannan ya zamanto kuma kana tashi akan abinda Allah subhanahu wataala yace kai abinda Allah subhanahu wataala yace ka hanuka kenan kai biyo da abinda Allah subhanahu wataala yace yake so shine na ba'a shi da kuma akan abinda ya hana kai zamanto kai biyayya ka bari da kuma abinda Allah subhanahu wataala yace ayi sannan kuma kai sannan kuma ya zamanto kan kai karan kanka kana san Allah subhanahu wataala, kuma ya zamanto kana tashi akan dukkan wasu ayyuka na musulunci, sawa'un na kaiwa ne a dauka kalmar la ilaha illallah idan jihadi ya tashi, ko kuma abu wanda yake na aje akai ma mutane kira, aje akai kira ayi kira mutane zuwa ga tauhidi. Wanda mun san tauhidi tsarkake Allah, kadai ta Allah shine da'awa ta farko ta manzannin Allah subhanahu wataala, kenan wannan shine addinin nasiha lillahi, kenan kai addini nasiha ga Allah subhanahu wataala. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wali kitabihi, sannan da littafin Allah subhanahu wataala. Ya ne ne nasiha ga littafin Allah subhanahu wataala? Shine na farko kai imani da shi, saboda akwai wanda ba su yarda ba inna alqur'ani cewa magana Allah, to kai imani da cewa lalle wannan alqur'anin magana Allah ce, sannan kuma ka san da cewa wannan ka tsarkake shi dukkan daga wasu abubuwa, ka tsarkake shi in a gidanka ne yake zamanto inda kake aje qur'ani daban yake, kana girmama shi, kenan wannan kai nasiha ga littafin Allah subhanahu wataala, kana karanta shi tilawa shi, ka dinga yin tilawa, kada ya zamanto ka bar qur'ani daga kai karanta qur'ani kawai ne cikin sallah, sai kuma wani an kawo an yi katari an tambaye ka wata aya ka kawo, sannan kuma ka ringa tadabburin shi. Me yake cewa tadabburi? Bibiya, ka ringa gane menene Allah subhanahu wataala yake cewa. Idan muka duba cikin tarihin sahabbai, akwai wanda ake mishi take da katilul qur'an, wanda shi qur'ani ne ake karantawa dan tadabburi da yake jin ayoyin Allah subhanahu wataala ya fadi ya mutu, saboda yanda yake tadabburi. Dole kenan ya zamanto kana karanta qur'ani kana tadabburin ma'anai, menene Allah subhanahu wataala yake cewa, menene Allah subhanahu wataala ya hana anan in hanu, menene Allah subhanahu wataala ya yace ai in yi shi. Kenan wannan shine an-nasiha li kitabi, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali rasulihi, da sabai kenan suka tambaye shi. Abu na uku kenan, abubuwa guda biyar. Na farko lillahi addinin nasiha, kulna liman qala lillahi. Na biyu shine wali kitabihi. Na uku shine wali rasulihi, daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ne ne addinin nasiha ga annabi sallallahu alaihi wasallam? Shine kai imani da annabi, shi karan kanshi kai imani da shi na farko, sannan kai imani da abin da yazo da shi, sannan ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mu irin kasashen mu nan zaka ga abin da ya shahi annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam, ana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma ba da baki ba, dole he kai aikaci abu babban abu na cewa kana son annabi sallallahu alaihi wasallama, shine a gare ka kana yin abin da yake, a ganka kana yin abin da yake. Kada ya zamanto a baki ne muke gwadin cewa muna son annabi sallallahu alaihi wasallama, amma dai muna asuffan mu bai zamanto ba muna yin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake. Kada ya zamanto ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a barge mu ka bar shi ka ji ka aski, wannan ai akwai ta'aruf, akwai wannan gamuwa cewa ka ce kana son abu kaza kuma ya zamanto baka bi shi. Yanan dole ya zamanto san da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallama in dai haƙiƙani ne, to ka so abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai, annabi ya ce kaza to kaza ne, annabi ya ce a zaka gani wasu wai an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace ai, a wai sunna ai da yawa ce, wai kawai ka dauki wanda zaka yi dai, wallahi ba haka nan bane. Sunna annabi sallallahu alaihi wasallama duk abinda annabi yace ai kawai, la takhafu billahi law matalai, kada ya zamanto wai zargin wani zai zo ya ce maka a wani kaza wani kaza, yace a yasa ka zamanto baka yi shi ba, a ya zamanto kai wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yace, kuma ka bi akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama, ka rayar da sunnar shi a ko ina kake, a ko ina kake. Kada ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka taka wando, kai ka zo ka ce ka taka wando. Shine ya zamanto wani malami yake cewa kana taza'am cewa kana san abu kuma alhali baka yi biyayya ga shi, eske mutun ya zo ya ringa cewa wallahi ina san wani ina san wani, amma ya zamanto ya ce ai kaza kuma baka yi ba, ai wannan kai kanka ka san baka ce ba kana san shi. Kina abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai kenan kai shi, abinda yace ka ai to kai zai zamanto ka yi irtikabi da wannan, sannan kuma da dadubi akan abinda ya shahi karatun hadisin shi. Idan kaji an ambace shi kace sallallahu alaihi wasallam, idan kaji an ce an ambace shi kace kai mishi salati, kenan wannan shine kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, umarni ne Allah subhanahu wataala yake ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati, duk wani mai imani Allah yake cewa ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati, kenan ka gani wannan wajibi ne akan ka, ka ringa ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Sannan malam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali a'immatul muslimin, wato ga kuma gabaki ɗaya shugabannin musulmi. Idan aka ce shugabannin musulmi, gabaki ɗaya shugaba wanda aka ce wannan shugaba ne, in dai musulmi ne, shugabanku ne na musulmi, to ya zamanto kana yi mishi biyayya, ka zamanto kana yi mishi biyayya. Abinda shugaba ya ce a yi, to a yi. Matuƙar amma mene, bai zamanto ba ya taka ya saba ma dokar Allah subhanahu wa ta'ala da dokar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan wannan shi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq, ba a yi ma wani wanda yake abin halitta ne da'a akan abin da yake sabawa Allah subhanahu wa ta'ala ne. Amma dai shugaba duk yanda ya zamanto ya ce a yi kaza, ko ya zamanto azzalimi ne yana zalunta ku, dole ne abin da yake akan ku ku ringa yi mishi biyayya, ku ringa yi mishi biyayya, ku ringa yi mishi addu'a ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da su. Daga cikin magabata ake wani ake tambaye shi, yake cewa da kana da addu'a guda wadda kana da garantin cewa idan ka yi ta Allah subhanahu wa ta'ala zai karba, ya za ka yi? Yace da zai roki Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shugaban shi. Saboda me? Yace saboda idan shugaban shi ya shiryu, to da ikon Allah, Allah zai tausaya musu, kuma ƙasa kuma za ta shiryu. Tanke shugaban ya shiryu, ƙasa za ta shiryu. Amma kai ƙasa baka ringa roƙa mishi ba, addu'a Allah shiryar da shi, kana zage shi, to duk lokacin da ya lalace kai karin kanka, kai kana kai ne kake cikin masifa, kai za a ƙara gallaza ma. Kina abin da yake haƙƙi akan aqida ta ahli sunna wal jamaa akan abin da ya shafi shugabanni, shine a ringa yi musu addu'a, a ringa yin biyayya akan su, akan abin da suka dora a yi shi, a yi shi. Kamar dokoki, ana dora dokoki wanda suke dokoki ne na rayuwa yau da gobe. Misali mu dauki wannan fair optic peerage, da aka sa peerage saboda al'umma, saboda yau da gobe, kai ya zamanto an yi aksida. An ka zo ka tsaya, shi yasa malamai suke cewa wanda yazo ya shanye peruji ya je ya kashe wani, wannan kashe shi ne kai da gangan, hukuncin shi hukuncin kashe ya kai kashe ya da gangan. Saboda ga abin da aka aije ka tsiya, idan ka san in ka huce kawai wani zai zo ka buge shi. An zo an ce idan ana ta iya saman kwalta, misali ko kuma kan titi, kai wanda kullun ka ringa banda maka, kai ka zo ka ba hagu mai yanka, kaga wannan dokoki ne wanda shugabanni suka dora, dole ka bi su da irin wanda suka kamata. Wannan makamancin haka kenan ya kamata mutum ya zamanto ya bi su. Shine yace wali a'immatul muslimin, da kuma shugabannin musulmi, wa ammatihim, da kuma gabaki ɗayan musulmi, ya zamanto ka zamanto nasiha ga mutane gabaki ɗaya, ya zamanto kai da wani kun, ya zamanto in ku jituwa, ya zamanto an jibe ku, an samu wani ya muku sulhu, ya zamanto kana mutunta mutane, ya zamanto tsakankanin ka da ayyuka na duniya da na lahira, ya zamanto akwai husnul khalq, kulka tsakanin ka da wani. Kada ya zamanto kai da wannan ba jituwa, kada ya zamanto kai kawai baka ma kowa magana, ko kuma a'a kai a ko ina an san ka baka da hali na kirki. Kina wannan duka bayya daga cikin nasiha da addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Ya zamanto kuma tsakankaninka da mutane kada ya zamanto kana hasadan mutum, kada ya zamanto kana ma mutum gaba, kada ka zamanto mutum kana kyashin shi, wani ya yi kaza, ya sayi moto, ni ban ne da dan me yasa ba ni ba, to wannan Allah ne ma, da Allah ne kake ja, wa ba shi sayi moto Allah, kenan ka roƙa Allah ya baka, kenan wa ba shi kaza Allah, to ka zo ka ce a'a kana mai. Duk lokacin da kaga mutum yana hasada, yana ma mutum gaba akan wani abu da Allah subhanahu wataala ya mishi, wato yana yi ne da Allah, tunda shi shi ya ba kanshi, Allah ya mishi, Allah ne mai badawa. Kenan dole ya zamanto kai ka koma ka gani ni'ima ce Allah ya mishi, ka gode, ka roki Allah kai ma Allah subhanahu wataala da ya baka ni'ima irin tashi ko kuma wanda take tashi make. Kenan wannan shine hadisi, karshen hadisin da malam ya kawo, hadisi na 7 a cikin wannan littafi. Malam ya ce rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Kenan a cikin wannan hadisin zan mu dauki girman nasiha ga wannan abubuwa guda biyar da malam ya sayo mana, da kuma irin kwadaitarwa akan ya zamanto mutum ya siffantu da ayyuka yanda suke ayyuka na alkhairi, da kuma irin kwadayin sahaba da sahabbai wani akan su san komi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya da ta zo cikin mustakhrajat wannan hadisin, ta yi addinun nasiha, addinun nasiha, addinun nasiha so uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari. Sahabbai suka zo suka tambaye shi, liman suka tambaye shi, da wannan yake nuna mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mazajiya suna da kwadai, suna da matukar kokari akan san al'amari na addininsu, wanda kuma shi ne ya kamata mu mu koya. Duk abin da ya zamanto kayi
ka ya shige maka akan abin addini da ne ya kamata ka je ka koya ka tambaya ka ce kaza 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 ko menene ko ka ji wani abu a ka tambaya kada ya zamanto kai me yake cewa girman kai ko kuma ka gani wani abu makamancin haka ka ce baka tambaya ba to mutum ya tsaya akan jahilci shi kuma addini baka yi shi ba kan jahilci dan ke kana yin abu akan jahilci baka sani ba kuma kana yi kuma ga malamai a gari ga wani a ko ina akwai wanda zaka je ka tambaya baka je baka tambaya to baka da uzuri malamai suka ce babu uzuri yanzu dan da yawa wasu uzuri kwata kwata babu uzuri suke cewa kawai akwai malamai a gari akwai kana da ikon ka tashi ka je ka tambaya to me zaka je ka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala gobe babu ka ce a kawai shagalin duniya ya yasa baka je baka tambaya daiwa idan mutum bai da uzuri da yaje ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala bai san ba kaza ba duk wa'azi da malamai suke yi lasifikoki ana yi gidan radio ana yi a WhatsApp ana turarwa a ko ina ana yi wannan idan dole ya zamanto mun tashi mun yi kokari mun je mun nemi abin da ba mu sani ba dan mu gyara addinin ya zamanto mun tsira a gobe alkiyama insha Allah kenan nan zan matsaya kuma sai satin mai zawa idan Allah subhanahu wataala ya kai mu tare da lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.